bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Fashion Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 15 ga watan Yuli shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a kokarin ganin ta shawo kan irin matsalolin da ta fuskanta a jigilar alhazan wannan shekara da ya faru sakamakon bambance-bambance tsakanin jami'an shirya jigilar alhazai na kasar Saudiya da wasu kamfanonin jigila masu zaman kansu. Hukumar alhazan Najeriya ta ce ta fara shirye-shiryen aikin hajjin baki. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce ba su ga abin daukar tsohon gwamnan Borno a matsayin mataimakin dan takarar APC Bola Tinubu ba. Sai kuma jihar Taraba inda za ku ji cewa wasu 'yan sanda a jihar sun budewa wasu masu sana'ar sai da kayan bola wuta lamarin da ya janyo suka raunata mutum uku. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Benicia da ke tsakiya Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100. 'Yan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin Kyiv babban birnin kasar. Har-haren sun fito ne daga cikin wani jirgin ruwan karkashin teku na Rasha da ke cikin tekun Bahar al-Aswad inda ya lalata gine-ginen gidajen mutane a yankin sannan ya cinye wasu motoci 50 a wani wurin ajiyar motoci da ke kusa. Gwamnan yankin Benicia Serhiy Berzov ya ce makamin kare sararin samaniyar Ukraine ya harba wasu makamai masu linzami hudu kasa a yankin. Birnin Benicia yana daya daga cikin manyan biranen Ukraine da yake da yawan jama'a 370,000. Dubban mutane daga gabashin Ukraine da Rasha ta fi mayar da hankali tana kai har-hare sun tsere daga wurin tun lokacin da aka fara yakin a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yara ƙanana. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus bayan da ya tafi ƙasar Singapore daga Maldives inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da taɓarɓarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa. Ofishin jakadancin Sri Lanka da ke Singapore ya aike da takardar murabus ɗin ga kakakin majalisar dokokin ƙasar. A yau Juma'a ne ake sa ran sanarwa a hukumance bayan an tabbatar da wasiƙar a cewar ofishin kakakin majalisar. Duk da cewa Rajapaksa ya yi alkawarin barin ofis a ranar Laraba da ta wuce, bai yi murabus ba tun da farko wanda ya ƙara haifar da rashin tabbas da fushi a Sri Lanka inda ake yi rawakokin cewa gota go home wato gota ka tafi gida na tsawon watanni. Da alama jinkirin ya taimaka masa ya tsere yayin da ya ci gaba da samun kariya ta shugaban ƙasa. Singapore za ta iya zama inda shugaban da ke fama da rikici zai yada zango kawai. Ma'aikatar harkokin wajen Singapore ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa Rajapaksa an ba shi izinin shiga ne kan ziyarar ƙashin kansa. Ma'aikatar ta ce bai nemi mafaka ba kuma ba a ba shi mafaka ba. Gaba ɗaya Singapore ba ta amincewa da buƙatar neman mafaka. Hukumomi a lardin Balistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya Alhamis kwana biyu bayan da wasu mahara suka yi garkuwa da shi a wurin. Jami'an sun ce jami'in da aka kashe mai suna Laftanar Kanar Laik Beg Mirza an sace shi a ranar Talata da ta wuce yayin da yake tafiya a cikin mota tare da iyalansa zuwa wurin shakatawa na ziyarar mai tazarar kilomita 100 daga arewa maso gabashin lardin Kuita. A cewar majiyoyin yankin, mahara ɗauke da makamai sun sako iyalan Laik kafin su tilasta shi shiga ɗaya daga cikin motocinsu suka tafi. Sashen yada labarai na rundunar soja ISPR daga baya ya tabbatar da cewa wani dan uwan jami'in ma na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. an aike da sojojin Pakistan da jirage masu saukar ungulu cikin gaggawa zuwa yankin domin kubuto da jami'in tare da zakulo waɗanda suka sace shi. Jami'an tsaron yankin sun ce an kawo ƙarshen gagarumin aikin binciken da aka yi da safiyar jiya Alhamis yayin da aka gano gawar laik da jakankuna.
Muku sauran labaran da muke dauke da su. Za mu fara kawo muku rahotanmu na farko. A kokarin ganin ta shawo kan irin matsalolin da ta fuskanta a jigilar Alhassan wannan shekara da ya faru sakamakon bambance-bambance tsakanin jami'an shirya jigilar Alhazai na kasar Saudiya da wasu kamfanonin jigila masu zaman kansu. Hukumar Alhazan Najeriya ta ce ta fara shirye-shirye na aikin hajin baɗi domin ganin an magance faruwar matsalolin da aka samu wajen ɗaukar alhazai musamman wanda ke bin jiragen yawo. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin matsalolin kuma ga rahoton da ta aiko mana da shi.
An yi wa aikin hajjin bana lakabi da hajjin gaggawa ganin cewa hukumar Alhazan Najeriya bata samu umurnin fara shirya shi ba sai bayan azumin wannan shekara ta 2022 kuma ya zama aikin haji na farko bayan jinkirin shekaru biyu da cutar corona ta sa aka dakatar da aikin haji daga shekara 2020 zuwa bana. Wani abu da ya ƙara kawo tsaiko shine rashin bada visa da wuri daga ma'aikatar Alhazan Saudi Arabia duba da cewa an kawo sabuwar na'ura mai aiki da kwakwalwa wacce ta tantance dukkan alhazai da suka yi allurar rigakafin cutar corona kafin a basu visa. In aka samu akasi wajen gwaji an dinga maimaitawa kenan har sai an tabbatar da lafiyar maniyyaci kafin a bada visa. Akan haka ne shugaban hukumar Alhazai ta kasa Zikirullahi Kulle Hassan yace sun fara daukan mataki na tabbatar da cewa waɗanda suka biya kuɗin kujerun haji da basu samu zuwa babana da su za a fara na baɗi.
Insha Allah, if Allah preserve our lives, so many of those who wish to come this year were unable to will be able to come next year. Of course it also means that so many of us who came this year will not be allowed to come next year.
An samu wasu sauye-sauye a lokacin aikin hajjin na bana da suka dauki hankali. Alal misali, bayan an sauko daga Arafah ana son alhazai su kwana a Muzdalifa daga nan sai su je jifan shedan na farko, amma bana sai aka ce ba za a yi jifa kai tsaye ba saboda an riga an yi jadawali na yadda za a yi jifa daki-daki kuma kasa-kasa domin kar a samu cinkoso a Jamrat. Sai dai daya cikin malaman da suka yi aikin hajjin na bana kuma tsohon jami'in hukumar Alhazai ta kasa Umar Bala ya yi nazari akan sauye-sauyen yana cewa
ita wannan hukuma ta kasar Saudiya ta shawo Najeriya bayani cewa ta fito da wannan tsari ne saboda dan a samu sauki wajen yadda mutane alhazai saboda kin san cewa suna saukar da alhazai na duniya baki daya dan suka bari cewa kowa zai tafi inna rududu to za a samu matsaloli kamar yadda aka samu a shekaru da suka wuce inda aka samu jama'a da yawa suka halaka. To shine dalilin da hutun hukumar Saudiya ta bayar na cewa a dinga tafiya bisa tsari. To a wannan karan musamman da yake an dawo wannan aikin haji kuma ya kasance wannan shekara sun ce akalla miliyan 1 ne kadai dashi aikin haji, to dole wannan doka sun karfafa ta domin suna ganin haka shine mafi maslaha ga alhazai da kuma ita kanta hukuma da take sauke da su da kuma dukkan duniya baki daya.
Ya wasu alhazai suka ga aikin hajin na bana? Hajiya Aisha Muhammad ta yi tsokaci akan sauye-sauyen kamar haka.
Mun saba daga Arfa idan aka kwaso mu za a kai mu filin Muzdalifa inda za mu je mu kwana a can ko kuma mu raba dare mu mata da yara da tsofaffi sannan kuma a wuce jifa. To bana kuma sai aka samu wannan sauye-sauyen wanda ga baki daya mutane ba su saba da shi ba, amma gaskiya ya taimaka wa mutane saboda sun samu dama sun koma muna. Wasu a can suka je suka kwana bayan dare ya raba gari ya waye da asuba suka tafi suka yi jifan su wanda ya rage wa mutane damuwa da gajiya da ta tara wa mutane ni a rana guda.
Ita ma Fauziya Muhammad wacce wannan shine hajjinta na farko ta bayyana ra'ayinta a game da aikin hajjin na bana.
Wannan dai a gaskiya shine hajjina na farko kuma dai kafin in zo na sha labarai kala-kala cewa haji da wuya sannan kuma akwai mutane da yawa kana iya rasa ranka especially lokacin jifa, amma alhamdulillahi naga akwai tsari kuma har mun je kusa da gurin jifan babu abin da ya same mu kuma mun yi haji komai lafiya kalau alhamdulillah.
an jima kadan a yau juma'a ne za a fara jigilar alhazai zuwa gida Najeriya daga Saudi Arabia bayan kammala aikin hajjin na bana Madina Dauda mudir Amurka daga binnin Makka a kasar Saudi Arabia
Madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya
Gaban Amurka Joe Biden da mukaddashin Prime Minister Israel Yair Lapid sun bambanta a bainar jama'a kan hanyar da tafi dacewa don tunkarar barazanar nukiliyar Iran inda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa dake jaddada aniyar Amurka na karfafa karfin Isra'ila na kare kanta da tunkarar ayyukan Iran na tayar da hankali da ta'addanci diplomasiya ba za ta hana su ba Lapid ya faɗa jiya Alhamis a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Biden cewa abinda zai hana Iran din shine sanin cewa idan suka ci gaba da bunƙasa shirinta na nukiliya duniya mai yanci za ta yi amfani da ƙarfi hanya ɗaya kilo da za a dakatar da su ita ce yin amfani da barazanar soja bayan mintoci kaɗan shugaba Biden ya sake nanata kudurin Amurka a tabbatar da cewa Iran ba ta taɓa samun makamin nukiliya ba amma ya jaddada cewa na ci gaba da yin imanin cewa diplomasiya ita ce hanya mafi kyau don cimma wannan sakamako Isra'ila ta kasance babbar mai sukar yarjejeniyar kasa da kasa da aka rattaba wa hannu a shekarar 2015 tsakanin Tehran da gungun manyan kasashen duniya da takaita shirin nukiliyar kasar Iran domin samun sassaucin takunkumi. Shugaban kasar Italiya ya yi fatali da tayin Prime Minister Mario Draghi da yin murabus bayan da manyan abokan kawancensa suka ki mara gwamnati baya a kuri'ar da majalisar dattawa ta kada. Wakilin shugaban kasar ya faɗa jiya Alhamis cewa shugaban Sergio Mattarella bai amince da murabus ɗin ba ya kuma gayyaci Prime Minister ya je majalisar dokoki domin neman goyon bayan gwamnatinsa ta haɗin kan ƙasa. Draghi wanda abokanansa masu ra'ayin riƙau na Five Star suka yi watsi da shi tun da farko ya shaida wa majalisar ministocinsa cewa ya yi murabus domin mafi rinjaye da suka goyi bayan gwamnatinsa tunda aka kafa ta shekarar da ta gabata babu su yanzu idan ba a warware rikicin siyasar ba shugaban na Italiya zai iya rusa majalisar dokokin kasar wanda zai iya haifar da zaben wuri inda zuwa ƙarshen watan Satumba yanzu ana sa ran Draghi zai nemi ƙarin goyon baya a majalisa a mako mai zuwa
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce ba su ga abin ɗaukar tsohon gwamnan Borno a matsayin mataimaki ɗan takarar APC Bola Tinubu ba. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya.
Tullashi zaben fidda guni na APC da Tinubu yayi ake cin muhawarar wanda ya cancanta da zama mataimakin takarar tasa daga yankin Arewa har Batulla Akari da Addini ya shigo. Masari wanda na daga cikin waɗanda ake sawa a jerin gononin APC da za su iya samun takarar mataimakin ya ce sun yi na'am da matakin.
Zaben Shettima ya yi kwarai da gaske cewa shugabancin ya koma kudancin Najeriya so mataimaki ya dawo Arewa. Arewa ina ya kamata ya tafi Arewa maso gabas tunda mu nan mun yi shugaban kasa shekara 8. To in yaje sai ka kalli su ai kake da su wa'anda an jarba su to za ka ga shi Kashim Shettima yana da cikin jerin na farko wa'anda sun cancanta yana da basira to in ka kalli zaben nashi zaben shahidi
da kasancewar Tinubu da Shettima duk musulmi ne a ƙasa mai musulmi da Kirista Masari ya ce yanayin Shettiman zai ba shi karbuwa tsakanin masu zabe
har gara ka samu makwabcin kirki da mugun dan uwa gara ya kasance a ce wannan Kirista ne mutumin kirki adali dan a ce wannan musulmi ne azzalimi wani zaka dauka in an ce wani to mu kalluwa nan musamman wa'anda suka taba rike makamai ya suka tahiyar da makaman duk inda kake rike makami a Najeriya zaka samu akwai Kirista akwai musulmi akwai wanda ma bai da kowane irin addini wani irin adalci kai musu to wannan shine abin da ya kamata a gwada wanda zai shugabanci kuma an kai magana da wa'anda suke addinin Kirista wanda Kashim yayi wa shugabanci a matsayin shi na gwamna zaka ji suna magana ya musu adalci ya ba su haƙƙin su kamar yadda ya kamata
shi kuma tsohon ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Mate wanda daga arewa maso gabar yake kamar Shatima ya fadada batun ne da duba sauran mukamai da za a iya rabawa da hakan zai gamsar da kowa.
Batu da ake yi na Muslim Muslim go Muslim Christian combination to akwai rashin fahimta a ciki domin abin da yake a ala a cikin gwamnati na separation of powers shine waye zai shugabanci executive wato zartarwa, waye zai shugabanci Senate the House of Reps wa kuma zai shugabanci judiciary. A wannan ne ya kamata a duba sai a ce to don Bola Ahmed Tinubu shi musulmi ne, gwamna Kashim Shewa shi ma musulmi ne, wannan su suka shugabanci gwamnati a ta fannin zartarwa. Ana iya samun Senate President ko Speaker ya zamanto kuma daga wani bangare na kasan kuma ya zamanto addininsu daban, sannan kuma shugaban judiciary na kasa shi kuma ya zamanto daga wani bangare daban. Kaga wannan an raba kenan. Jami'ar APC ta nata hukunci inda kowanne jami'a ta yi nata. Abinda mutane ya kamata su yi la'akari shine me ye tsarin cigaba na kasa wanda za a kawo. Raban kai da kuma surutu-surutu da ake yi ina ga ba su ne abu mafi amfani ba yanzu a wannan siyasar namu. Kasar mu daya ce, haɗa kai a kokari a gina ta.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP da ta samu a ciko Abubakar Musulmi dan takara ya zabo gwamna Okowa Kirista mataimaki. Duk da haka na fama da kalubalen tsayar da dan arewa maimakon dan kudu.
Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Hikaya. Yanzu kuma bari mu leka jihar Taraba inda wasu 'yan sanda a jihar suka bude wuta ma wasu masu sana'ar sai da kayan bola, lamarin da ya janyo suka raunata mutum uku daga cikin masu sana'ar saboda sun ki su ba su cin hanci. Ga Salisu Lado dauke da rahoton.
Rikicin da ya barke ne tsakanin jami'an sandan jihar Taraba da kuma masu sana'ar sai da kayan bola wato baban bola, inda kuwa lamarin ya janyo jami'an sandan suka budewa masu sana'ar baban bolan wuta suka kojikata uku. A yanzu haka suna kwanciya a asibitin kwararru da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba. Daya kuwa bullet na bindigan 'yan sandan ne da ya karya masa hannu. Ukun dai waɗanda lamarin ya ritsa da su dai suna kwanciya a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Mubarak Abdullahi shine dai wanda bullet ya karya wa hannu. Na koyi nasarar zantawa da shi ta waya talaho yayin da ya ce da mun cewar
wallahi na ga ma muna zaune a cikin yaji kawai shi ga sun zo shi suka fige wayoyin hannun mu da rigunan mu.
To waye
su ma'aikata police washe mun yi birnika to mu kuma muka ce to officer shi aka fara wannan dokar da shan wuya kuma bayan kun san nan gun wajen aikin mu ne.
Wani irin sana'a guje yi
baban bola ne
ku nawa suka samu a gurin?
Sun same mu mun kusan bakwai haka dai muna zaune. Ni ma da karna sha.
Yan sandan da suka yi muku wannan abu yan sandan ina ne?
Jalingo Division.
Shi kuwa na shi bangaren sakataren kungiyar masu sayar da kayan bola da ke Najeriya da shan jihar Taraba ya koshe da mu ne cewar wannan lamarin ya biyo ba sakamako karban abun goro da suka saba baiwa jami'an yan sandan jihar. Shi yasa yan sandan dai suka sake zuwa karba ba su same su ba, lamarin da ya kunno rikici tsakanin su da yan gidan su. Amma dai a halin yanzu sun yi kokari domin shaidawa mahukunta na gaba.
Ni ne sakataren baban gida akan maganar return ne kuma da dare a lokacin din. Da rana kuma sun nuna ba su rikon nan da rana da dare sai suka so sai suka samu yaran ne sai suka wayoyin hannun su suka ce wa su dilin wayoyin hannun su sai sai suka ce dokan ta fara aiki wanda za su dilin wayoyin hannun su sai suka koma gida kawai suka bude wuta kawai.
Akwai wani gobe da kuka yi na zuwa gurin shugabannin hukuma na sama domin fara da tsarin da kuke ciki?
Mun yi yunkurin zuwa wajen tarakuna dai mun sanar da su to shi ne har bishiyo din ma mun sanar da
to da ya duba ya gani me ya ce abun ya faru?
A kan cewar yaransa sun kuskure ne.
To kore da 'yan sanda suna sane da cewa lallai wannan lamarin ya auku a karamar hukumar Jalingo da ke jihar Taraba. Tambayar kenan da na yi wa DSP Kwacha B Gambo wadda ke zama mai magana da yawo da 'yan sandan na riko na jihar Taraba wadda ta ce lallai ilahin suna da labarin a kun wannan turmutsutsin.
Gaskiya mun samu situation report haka ta faru a Jalingo Division a Mayodasa. Matashin wurin suka hau kansu da zagi suka dauki cutlass da rod suka bi kan su 'yan sandan akan cewa wai me yasa su suna takura musu. Suka dauki dutse suka fafasa glashin motan patrol na 'yan sanda shi ne mai rike da bindiga a cikin su da suka je so sai yayi harbi a sama.
Wannan rikicin ya faru ne tsakanin rundunar 'yan sandan jihar Taraba da kuma masu sana'ar sai da kayan bola na jihar Taraba a karamar hukumar Jalingo da ke jihar Lado. Salisu Muhammad Garba, murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC. Muna kuma watsar shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jahuriyar Niger kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka a kowane lokaci kuke bukata za ku iya saurari mu a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli da nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kimanin watanni hudu kenan yanzu kafin taron sauyin yanayi na duniya karo na 27 wanda aka yi lakabi da COP27 wanda ake shirin yi a birnin Misra, kuma tuni aka fara shirye-shiryen wannan taro. Bisa wannan dalili ne yasa a yau shirin ya maida hankali akan abubuwan da aka gano a taron na baya da abubuwan da ake sa ran kasashe za su yi domin samun maslaha akan matsalolin yanayi, kamar yadda dan rajin kare muhalli Umar Sada an kai shaida.
An jaddada abinda yake na ci gaba da aka samu, kamar yadda kike fada cewar 2050, wanda har Najeriya ita ma ta sake jaddadawa cewar na farko 2030 ba a rage daga kaso 3 din nan da za a kai alƙawari na abinda ake fitarwa zuwa kashi 1.5, wato rabin wancan alƙawarin da aka yi kenan. So kowace ƙasa da take fitar da wayannan gurbataccen iska din, ana so daga 2030 ake so a fara ganin yaya aka yi alƙawari nan ina suka je kafin 2050 zuwa 2060. Kamar su Najeriya din duk da hakan sun sake dauka alƙawari cewa misali a 2050 zuwa 2060 a ce kuma an tafi dungurungun gaba daya, an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallin mu baki daya, an canza daga itace, an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu. Shi yasa aka da jaddadawa kamar maganar da kike faɗa na Dasan bishiya, cewar a zuwa 2050 zuwa 2060 gaba daya duka kasashen da suka dawo alƙawari za su kori harka ta sare itace domin girki, sare itace domin jindimi ko wani abu makamancin haka. Dole aka ce to ya za a haɗu da mutane waɗanda su misali talakawa ko kuma mutanen gari su ne suke wannan abu, da kuma sauran masana'antu da suke amfani da manya-manyan itace domin su samu wada kansu makamashi. An zo kuma a cikin wannan aka ce to ai kullum maganar da ake yi, misali ana maganar da shan bishiya din nan da kike magana, an gano cewa ita wannan sinadarin da aka fi magana akan shi ita carbon ba fa ita ce ma fa babbar illa da muke da ita ba. Akwai wani sinadari na methane wanda shi shine fa yake daukan sama da kashi 50 ko 60 na dumamar yanayi, wanda shi kuma ta wasu hanyoyin da dama da ake fitar da su ba ta hanyar wannan da aka sani ba na cewarin handasa bishiya ko kuma sauran hanyoyi kanana-kanana da suke fitar da wannan hayakin. Ya za a yi wannan mitin din ita ma a duro kanta? To abin sha'awa shine aka ce a ciki misali da muka je kasashen da suka yi alƙawura a tattukan farko, manya-manyan da suka zo sati na biyu bayan mu yan kungiyoyi an je ana ta biye-biye ta inda za a yi magana da kasashen nan yanda za su cika alƙawuran su.
A wani bangaren kuma shirin ya karɓi bakuncin Dr. Muhammad Abjine, mataimakin daraktan cibiyar nazarin yankunan da ke fama da matsalancin rashin ruwa na Jami'ar Maiduguri, wato Center for Horizon Studies, wanda ya tsokaci akan irin halin da wannan yankin ya tsinci kansa a ciki bisa da akari da matsalar tsaron da yankin yake fama da shi sama da shekaru 10.
matsaloli da ake fuskanta wanda ke cikin karkara Maiduguri da Kewaye shi kuma ce kamar su hamada wato drought desertification and then kuma yawan tare-saren itatuwa wato deforestation dalilin shine al'umma sun taru kuma ba za su iya zuwa nisa da gari su nemi itace da za su dinga girki da shi ko dafa abinci da shi ba ga abinda suka saba amfani da kamar su kananzir su gas ba za su iya ma sayen shi ba ma'aikata masu halima yanzu ya zama wani abu daban to dalilin rasa wayannan ababen girki dole su nemi itace inda kuma ba samu itace a kusa ba dole a sassare itatuwa da suke cikin al'umma bayan da suka so wannan yasa wurare da yawa sun zama da zaka gani itatuwa ko ta yanzu itatuwan babu an tsoron mu a gaba shine matsalan sauyin yanayi wato abinda ake cewa climate change wannan shi kuma abu ne na fargaba so gaskiya akwai matsaloli da yawa da muke fama da su anan kuma a zahiri yanzu akwai alamu na cewa ana fuskantar sauyin yanayi wato shi climate change saboda ana karancin ruwan sama baya zuwa akan lokaci na biyu kuma in yazo ma bashi da yawa a zahiri yanzu ka gani muna watan July in ka duba shekaru da suka wuce ana samun ruwa tun daga March da April da May amma kuma yanzu ga June July ana cikin wajen rabin July har yanzu wasu manoma yanzu ne ma suke shuka wasu ma shukan ma ba su yi ba a sai ai kwana 5-6 ba samu ruwa mai yawa ba ko mai tsanani ba wayannan duka alamu na sauyin yanayi ne shi kuma matsala ne sosai mune dai har yanzu muna sanya dai haka dai amma abun gaskiya abun da ya kamata ai la'akari da shi sosai
sauraro anan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
a gaida Aisha Ma'azo da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma fa a takaice
da man kasai Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Russia da aka harba a birnin Vinnytsia dake sake Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100 ɗan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin Kyiv babban birnin kasar. Har-haren sun fito ne daga cikin wani jirgin ruwan karkashin teku na Rasha da ke cikin tekun Bahar al-Aswad inda ya lalata gine-ginen gidajen mutane a yankin sannan ya cinye wasu motoci 50 a wani wurin ajiyar motoci da ke kusa. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus bayan da ya tafi kasar Singapore daga Maldives inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da tabarbarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa. Ofishin jakadancin Sri Lanka da ke Singapore ya aike da takaddar murabus din ga kakakin majalisar dokokin kasar. A yau Juma'a ne ake sa ran sanarwa a hukumance bayan an tabbatar da wasikar a cewar ofishin kakakin majalisar. Hukumomi a lardin Balistan da ke kudu maso yammacin kasar Pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya Alhamis kwana biyu bayan da wasu mahara suke garkuwa da shi a wurin. Jami'an sun ce jami'in da aka kashe mai suna Laftanar Kanar Laik Beg Mirza an sace shi a ranar Talata da ta wuce yayin da yake tafiya a cikin mota tare da iyalansa zuwa wurin shakatawa na ziyarar mai tazarar kilomita 100 daga arewa maso gabashin lardin Kuita. Shugaban Amurka Joe Biden da mukaddashin Prime Minister Isra'ila Yair Lapid sun bambanta a bainar jama'a kan hanyar da tafi dacewa don tunkarar barazanar nukiliyar Iran inda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa da ke jaddada aniyar Amurka na karfafa karfin Isra'ila na kare kanta da tunkarar ayyukan Iran na tayar da hankali da ta'addanci.
Thomas Sauraro yanzu muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Nigeria kamar da Niger wato karfe 3 agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wannan sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu madadin dukkan waɗanda suka bada gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya kanto mana labarai sai kuma Salman Abo ya hada shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.